Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Asabar 7 ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar shugabannin 'yan adawar kasar sun gudanar da wani taro kan rahoton binciken zargin cin hanci a ma'aikatar tsaron kasar. Muna tafa da ƙarin bayani kan matsayar da suka cimma. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Bayan nan muna tafa da labarin wasanni. Amma duka kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Talibin ta ce yarjejeniyar zaman lafiyarta da Amurka ba ta bawo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban kasa da shugaba da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewar shugaban ya himmanto wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukan sun fice a kasar. Sanarwar Taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiyar tsakaninta da Amurka wanda aka kulla a Qatar a makon da ya gabata. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wata kafar yada labarai a nan Amurka ta ce gwamnatin Amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar 'yan ta'addan ba ta da niyyar cika alkawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiya ta ranar 29 ga watan Fabrairu. Wata sanarwar da Taliban ta fitar yau Asabar ta hakikance cewa yayin da shugabanta Mullah Haibatullah ya kasance babban sarki a dokance, to fa babu wani bai yiwuwa wani ya fito da kanshi a matsayin shugaban kasa a Afghanistan. Makonni bayan masana kimiyya sun fitar da jerin rigakafin coronavirus, China ta ce akwai yiwuwar samar da maganin rigakafi na gaggawa a sabon wata. Wani babban jami'in kiwon lafiya ya faɗa a jiya Juma'a cewa kasar ta ƙara ƙaimi wurin samar da maganin rigakafin coronavirus, wacce ta kama sama da mutum 100,000 kana ta hallaka akalla wasu 300,000 a faɗin duniya. A kiyasin da muka yi, muna kirzatun nan da watan Afrilu za a kai wasu magungunan rigakafin a cibiyoyin nazari ko kuma za a yi amfani da su a matakin gaggawa, in ji Zeng Zengwe, daraktan hukumar masana kimiyyar kiwon lafiya da kuma cibiyar wato raya fasaha. Zeng ya ce an sanya cibiyoyin nazarin magungunan rigakafi na China a wannan hubbasa da aka yi, kana akwai kuma hannu'ukan rigakafin wanda ake shiryawa kuma suna samun nasara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Saudi Arabia sun kama wasu iyalan gidan sarauta su uku. Mutane ukun da aka kama da sun hada ne da Yarima Ahmed bin Abdul Aziz, kanin sarki Salman, da tsohon Yarima mai jiran gado kuma ministan harkokin cikin gida Muhammad bin Naif, da kuma Yarima Nawaf bin Naif. An tuhumi akalla mutum biyu da laifin cin amanar ƙasa, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Sai dai jami'an Saudiya ba su yi wani ƙarin bayani a kan kamin ba. Rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, ɗan sarki Salman, shi ne ba da wannan umarni a kama su. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da bukatar neman dala miliyan 621 domin taimakawa 'yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga tashin hankalin demokaradiyyar jamhuriyar Congo zuwa makwabta domin tsira da rayukansu. Lamarin ayyukan taimako a Congo na ci gaba da taɓarɓarewa da kuma zama mafi muni kuma mafi daɗewa a nahiyar Afirka. Kwarin gwiwar da aka samu na kwanciyar tarzoma yanzu lamari ya sauya. Lamarin da ake ci gaba da ake ciki a yankin gabashin kasar yayi matukar muni. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin tsaro da ayyukan taimako na ƙara taɓarɓarewa a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Babar Baloch ya ce dubban sababbin 'yan gudun hijira suna arcewa kan iyakokin kasar domin kaucewa rikicin fadar 'yan bindiga da kuma tashin hankali tsakanin unguwanni. Ya ce tun daga farkon shekarar 2019 mun samu kimanin 'yan gudun hijira 100,000 da suke neman mafaka a kasashe makwabta, wasu 40,000 kuma a cikin watanni uku da suka fara shigowa ko kuma suka fara ketarawa sun fara ne tun cikin watan Disamba.
To madalla gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, jami'in hamayya mambobin kawancen Front Patriotic sun bayyana shirin gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan Maris da nufin tursasawa hukumomin kasar don ganin sun gabatar da rahoton binciken almundahana na dubban miliyoyin saifa a ma'aikatar tsaron kasar ga ma'aikatar shari'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan shine karin farko da jam'iyyun hamayya ke bayyana matsayinsu a hukunce tun bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin karɓo dubban miliyoyin saifa da aka handame a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Matakin da jam'iyyun na kawancen Front Patriotic yace ya saba wa tsarin mulkin wannan ƙasa. Dan majalisar dokokin ƙasa Korone Masani shine mataimakin shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa.
In kai suwata ya zan dili shine yake ce ma dili ko? Ai akwai code penal abinda yake yi yanayi ma hukumci bisa ga kai, yanayi ma pen bisa ga kai abinda ka yi kai mutum. Ai mu shari'a shi yana muka tambaya ba mu tambaye wani abu ba.
Ba ganin har yanzu a halin da ake ciki ana matakin zargi ne ba a tabbatar da cewa eh lalle wannan ta asa
ta kuma. Zargi nan Nijar ne za a gaya mana, mina za a gaya mana. Yanzu zargi ne kawai helicopter kin da an kashe sun tashi, bindiga da an kalaba ta tashi. Abinda gashi an gwadi zahiri bai tashi ba, so zana suka ce bai tashi ba. Ni ho majalisa nake. A majalisa ne ho shafi ta majalisar ya zo gaban dafite ya ce babu kaya kuma kayan da aka ba su ma ba su.
Asarar rayukan sojojin da aka fuskanta a kan iyakar Nijar da Mali da iyakar kasar da Najeriya a 'yan shekarun nan ita ma wata magana ce ta daban da shugabannin Front Patriotic ke ganin ya zama dole a yi hukunci a kanta.
Sunana Zuwera Abu. Gwamnati ta hidda hannunta ta bari justice ta aiki. Kasar Nijar kowa abin ga ya shahe shi. Tunda yau in ba a kashe dan uwanka ba an kashe dan uwanka, in ba a kashe mijinka ba an kashe mijin dan uwanka. Kenan gwamnati ta tsaya tsayin gaskiya bisa kan abinda za a hiddo gaskiya.
Dani da jam'iyyar na hamayya suka yi kiran magoya bayan su fito kan tituna a ranar Asabar din da ke tafe lokaci guda da kungiyoyin kwararren kula don tilasta hukumomi gurfanar da masu hannu a wannan ta'asa a gaban kuliya.
Duk adawa da an kai ta Nijar yau har bisa yau babu wanda ya zanga-zangar tarayya ta Nijar. A hito kowa shi hito a je a yi koko a kwato incin Nijar. In komai ta zama ta zama. Za mu hitowa mu yi jerin gwano a cikin tsarin demokaradiyya.
A ranar 26 ga watan Fabrairu ne gwamnatin Nijar ta sanar da shirin karɓo kuɗaɗen da aka wawure a ma'aikatar tsaro. Sai dai sanarwar bata taɓo batun hukunta waɗanda abin ya shafa ba, yayin da jam'iyyar PNDS mai mulki a sanarwar da ta fitar a ranar Larabar da ta gabata ta jaddada goyon bayan matakin gwamnatin, abinda 'yan adawa ke kallonsa a matsayin wata alamar rufa-rufa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 3:38 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta rikita duniya, da kuma kashi na farko na tambayoyin su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemana masu son jin bayanai game da farin dango da kuma ƙwarin dango da ke lalata amfanin gona. Bari mu fara da ansoshin tambayoyin ɗumbun masu sauraronmu da ba za mu iya jera sunayensu ba, waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare, ga Farfesa Balaraba Sani Garko na Asibitin Koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Shika Zaria da amsarku.
To, assalamu alaikum jama'a masu tambayoyi da yawa, ina gantar da watakila ai bayani cewa duk wanda suke da damuwa akan wannan zazzabi na corona, wato wani ciwo ne nau'in mura. Kuma dai mura ina ganin a duk wanda yake a kasar Hausa ba wani bakon abu bane. Mura ciwo ne wanda mutum zai yi dan majina ta fita a danyi tari da bashaku, kuma yawanci da kansa yake warkewa. Kuma yawanci a kasashen Hausa, misali ana magana mutum ya samu yaji ko dan farfesun kaza haka sai ya warke. Saboda haka wato wannan ciwo ba ciwo ne wanda ya kamata ma ya galabaitar da mutane ba. To amma a yan kwanakin nan sai ake samun matsaloli, a samu kwayoyin cuta wanda suke dukan kai mutum kasa har ma ya zama an samu irsuwa haka kwafo ni jikata sosai. To abin da yake faruwa shine yana da dangantaka da ainihin kaifin halitta na wannan kwayoyin cuta din da suke kawowa. Kuma su nau'in virus wato waɗansu kwayoyin cuta ne waɗanda suke suna aji daban, misali ajinsu iri ɗaya da ciwon HIV, irin ajinsu ɗaya da ciwon Ebola, duka viruses ne. Kuma a ƙa'ida bai kamata su kashe ba. Wato abin da yake da ban mamaki shine waɗannan nau'in cututtuka a dangin dabbobi ake samunsu. To amma sai ya zama na cewa kawai yanzu sun fara tsallakowa, suna shigowa dangin mutane saboda mu'amala da ake yi da dabbobi, ko dai a ce naman su watakila bai dahu sosai ba, ko kuma dai wata mu'amala dai da ɗan adam yake yi da dabbobinsa. Misali kamar dai ciwon HIV farkon shigowarsa shi ma an yi maganar cewa saboda mu'amala da su gogon biri da sauransu a wasu ƙasashe shi ne ya kawo shi. To ainihin zazzabi take kawowa mai tsanani wanda zai kawo watakila har da fita na jini, misali da su ɗan tari haka da su atishawa. Watakila kuma idan abin ya yi tsanani sai ya je ya samu huhu, don shi huhu ɗan adam dama wani abu ne mai kama da balambalan. Duk dai kowa da yake nan ya yarin da ya san inda ake hura balambalan, a hura ta ta sake ta dawo karama a ƙara hurawa, huhu mutum shi ma haka yake. Kuma ko da dabba aka yanka ka ɗauki huhu daga wannan makogoro ka hura, dan muna yara ko hana yi na zolayya ko da abu haka a yanka, za ka hura huhu zai kumbura ya cika da iska kuma ya sake. To haka muke a rayuwa, idan muna numfashi muka shaƙi iska huhunmu zai buɗe, idan muka fidda iska huhunmu zai koma ya matse. To wannan ɗan watakila tantanin roban da yake kamar danko elasticity din ake jami'in turanci sai ya zama na cewa wannan ciwon ya sa shi ya samu rauni, sai ya zama huhun mutum ya ɗan zama ya daskare haka, ba zai iya buɗewa iska ta shiga ta fita ba. To wannan shi ne yake kawo fanziya. A turancin likita muna kiransa fibrosis, wato maimakon ya zama tantani ya zama kamar kirgi ne ƙarfin siya wanda ba zai daskarewa ba. To shi ne abin da yake faruwa. To idan ya faru haka, to wannan sai an je asibiti watakila a sa mutum akan oxygen, a sa mishi iska ta wacce zai sha ta ishe shi da sauransu. Kuma idan aka yi rashin sa'a, watakila nau'in garkuwar jikinsa bai da ƙarfi, saboda duk yadda muke halittarmu ai muna da garkuwar jiki wanda Allah ya halitta mana. Misali kowane gari ko ƙauye ana musu police station, kuma suna da 'yan banga. To wannan shi ne garkuwa da kowa yake da ita. To wannan garkuwar takan yi rauni idan muka tsufa ko kuma muna ƙananan yara. Shi ya samu aka ce ƙananan yara da tsofi sun fi samun haɗari a kowane irin ciwo ma. To in aka samu masu raunin garkuwa akan samu matsala sosai, sai zama ne shi da ke jikata su har ya kai da rashin rayuwa.
To Profesa, da yawan suna tambayar cewa an ce ba a fahimci yadda wannan cuta take ba, shin wannan karan aka fara ganinta, sannan kuma in wannan karan aka fara ganinta ta har ya kasance an san sunanta?
To ka san aikin likita, duk ciwon da ya zo sabo akan sami watakila wani alaƙa ta alaƙanta shi. Akwai cututtukan da ake sa musu sunayen watakila turawan kimiyya, likitoci da suka gano, wanda in mutum ya gano irin ciwon sai kawai a makala musu sunansa. Akwai cututtukan da ake makala musu sunayen gari, misali a Najeriya kowa ƙasar Hausa ya san garin Lasa a Borno. To kuma kwanan nan muka yi ta fama, muna kan fama ma da Lasa fever, wanda shi kuma ciwon ɓeraye ne, shi ma virus ne yake kashe mutane har ya kashe mana manyan ma'aikatan lafiya a arewacin Najeriya. To wannan Lasa ɗin da ke a garin Lasan a Borno sai aka fara gano shi, sai aka makala masa Lasa fever. To akwai abubuwan da ake bi kawai sai a makala irin ciwon nau'i kaza, an same shi a wannan ɓangare, kowa ne ya gano shi a sa sunansa.
Kamar Ebola ma suka ce gari ne ko Professor?
Ebola shi ma gari ne a wajen Congo, Central African Republic. Yawwa, to haka ake ba da sunaye. To amma kaga su Turawa da suka zo ne saboda corona, ana samun mutane masu suna corona, ana samun sai suka zo suka canza shi ya zama COVID-19, saboda kar ya zama cewa an ce wani ga sunansa corona kuma ga ciwo,
lallai
sai a rika gudunsa. Yawwa, to sai suka maida shi COVID-19, ina jin duk wanda yake bin labarai da yasan sanin cewa wannan canjin aka ce gashi kuma lafiyar duniya ta canza mai suna zama COVID-19 kaga ba sunan kowa a jiki in ba haka ba da corona za su baki ba dan dai akwai sunayen mutane bane kuma su masu na corona ba su suka gano ciwon ba balle in an fada su ji dadi to shi yasa sai aka canza saboda su ba a wanke su to abin da yake faruwa kenan idan aka sa sunan sai a zauna kuma a fara kallon dabi'ar ciwon ya yake yaduwa ya yake maganin sa ya yake wasu abin da maki da mutane kawai su fahimta Alhaji Ibrahim shine duk wani ciwo da Allah ya sako mana yana da abin da ake ce masa natural history zai zo yayi sama ya kai maximum ya kai impact din shi sosai sannan kuma zai da kanshi zai karkaba mutane ka samu yayi ka tara ka kunna wuta za ta yi babba kuma za ta mutu da kanta ai haka yanayin ciwo yake a jikin dan adam to amma matsalar shine gaskiya kwanakin nan akan samu waɗansu matsaloli misali kaga manya-manyan kasashen duniya watakila wanda suka kai suka kawo suka rufe suka tada kai suna shiga waɗansu ko dakin gwaje-gwaje su fara dan wani gwaje-gwaje da halitta a canza mata fasali to makai rashin sa'a ta sabule ta fito jama'a ko kuma aka rasa za ka gane ta saboda sun canza mata halitta
haka
to wanda yake da Allah shi yana da rahama sai kuma ya samu a dai samu dalili sai a samu wani abu kuma sai ya maganin ta
haka yawa profesa wasansu na wata tambaya makamanciyar bayanin da kai dai wai da gaske ne tayu wajen gwaje-gwaje ne wasu abubuwa suka kubucewa wasu masana ba a sana faɗi gaskiya cewa laifinsu ne ko wani abu haka
to ni dai a matsayina na likita kuma watakila likita mai addini wanda yana da Allah kaga kowa dai da yake abin yana da abin da yake ba imomin imani akwai matsalolin da suke faruwa wanda komai ilimin likita ba zai san su ba kuma mun yi imani akwai irin cututtukan da watakila mu ne muke jama kanmu watakila a zo a ce bari a gwada wannan da wannan ai kaga akwai drug reaction misali an ba mutum magani kawai sai zo ya samu wani ciwo fiziki ta fara ta tsaye da sauransu kaga wannan ciwo ne wanda magani ya kawo shi
la shakka
oye wannan kuma shi yasa ake kwarewa ta bangaren magunguna pharmacy ake kwarewa ta bangaren kudan saboda a zamanin cewa an ba da magani kuma kar a garin neman gyara a yi barna to shi yasa aka haka to ba zan yi mamaki ba a ce saboda dun san ai duniya ta sani akwai abin da ake ce mishi chemical weapon chemical weapons nan da biological weapon duk abubuwa ne biological shine wanda za a samu kwayoyin cuta misali akwai lokacin da aka samu wani abun tsoro a kasar Amurka aka riga aika wa mutane ambulan da hoda akwai wani ciwo mai suna anthrax
haka
wannan biological weapon ne duk wanda ya ta'ammala da shi zai samu kuraje zai maye mutuwa wanda aka zo aka yi ta fama manyan mutane sai mutum ya samu wasiƙa sai a cikin ta dan koran hoda kawai da sauransu to irin wannan to akwai wannan biological warfare din wanda kuma mu ne dai masu ilimin kimiyya din a dakin gwaje-gwaje ake hada wannan a jiwo wancan zai faru da sauransu wani ana yi ne tsakanin da Allah saboda a samu fita amma akwai wanda ake yin sa kuma saboda watakila ko ta kwana saboda duniyar kowa yana kokari ya zama shine babba
haka
a kasashen duniya
to sai kuma ansoshin tambayoyin su Husaini Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Alisle Muna da ke son bayanai kan farin dango da kuma kwarin dango masu lalata amfanin gona idan masu tambayoyin na saurare ga Farfesa Dauda Ishaya Ikara na sashin koyar da darussan noma a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kashi na daya na ansarku.
Kwarin dango da ke damun manoma sosai a gona yana nan kashi biyu ya cewa kashi biyu akwai wanda suka fito da yawa tududu wanda suke kore-kore wanda manoma suka fi sani kenan tintin to shekara hudu da suka wuce kuma sai ga wani sabon samfari ya shigo wanda shi ala misali a masara idan ya kama masara za ka ga ya huhu da ganyen ya yi kaman an bubbur mata kaman abin da mata suke ci masaki din nan da ake wanke kalwa da shi to wannan bai fi shekara hudu ba da ya shigo nan cikin kasar Nigeria kuma an kawo shi ne kayan abinci irin su masara su dawa da ake siyowa daga kasashen waje amma ana harsashin dai kamar daga kasar America ne ya shigo nan to kuma yana banna sosai to shi yadda yake shi ne yawanci manoma sukan yi mamaki daga ina ne yake fitowa haka ne tuduki da yawa to abin da kenan shi ne kaga da damuna su manyan kwarin da suka boye a cikin kasa ko a cikin tsohon kara na amfani da aka girbe. Sai da damuna idan akwai amfani a gona sosai su fito su shiga cikin amfanin su yi kwayayensu a ƙasar ganye, daga nan kwayayen za su zo su kyankyashe su haifi wata tsutsa da ake cewa laba. To wannan tsutsar laba din ita kuma za ta koma ta yi wani abu da yake kamar rufe da auduga, haka ana kiran shi pupa. Sannan wannan pupan ta sake kyankyashewa sai ta haifi kuma su kwarin kuma. To idan manomi bai dauki mataki ba, duk lokacin da ya girba amfani to suna nan a cikin karan amfanin, kagan an girbe yawanci wani lokacin ba kona karan akan yi ba, manoma su kan tara domin su ciyar da dabbobinsu.
Haka
to so waɗannan kwari suna nan a cikin karan, in ma karan ya dade a ƙasa wani lokacin su kan fita daga cikin karan sai su shiga cikin ƙasa, idan suka shiga sai su boye su jira har lokacin da rani zai wuce sai an shiga wata damunar kuma, to sannan akwai amfani a gona, to daga nan sai su sake fitowa su shiga cikin sabon amfani su jingi banna.
Dukkan Allah,
abin mamaki shi ne kaga tun daga kyankyashe kwan, daga tsutsar da kwan yake zama da kuma ita wannan pupa wadda take a nannaɗe cikin kamar auduga, harar da shi kwaron dukansu suna yin illa ga amfani. Shi ya za ka ga yadda suke bata amfani cikin ɗan lokaci kaɗan zai ga sun bata amfani sosai.
Haka to Profesa, kamar su kuma farin ɗango, kamar waɗanda sukan taho kamar za ka ji an ce an gansu a wuri kaza, suna kan hanyar zuwa wuri kaza, musamman ka ga an yi amfani da tauraron ɗan adam, an hango su, an ankarar da manoma, su kuma daga ina suke fitowa?
To wani lokacin ala misali kaman in zan ba da misali kaman a ce sun faro ko sun samo asali kaman daga nan garin Zaria haka, to in har akwai amfani ko kuma lokacin da amfani ya yi girma haka, za ka ga suna bazuwa su sai kaman daga Zaria su yi tattakiya su yi tattakiya suna bin gonakin jama'a da amfani, sai ga sun kai kamar har birnin har garin Kano ma, kuma ba abinda suke sai bata amfani a gonaki, kawai suna ragargaje amfanin mutane. To suna da suna yin irin wannan tafiya daga wurin da suka faro zuwa wuri mai nisa, kuma a lokacin da suke tafiya ga yawansu yana dada karuwa ne, yana dada karuwa don suna dada hayayyafa su na yawan yana dada karuwa. To wani lokacin zai ga irin illar da za su amfani a garin da suka tafi wannan dogon zango ya fi ma na kusan garin da suka fito, saboda yawansu yakan karu a cikin irin wannan tafiya ta dogon zango da suka yi da ciya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na waɗannan ansoshin. Yanzu a madadin Profesa Balaraba Sani Garko da Profesa Dauda Ishaya Ikara duk na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim Garba da amsoshin wasiƙunku. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Wani rudani yana neman kunno kai a kungiyar ƙwallon ƙafar Super Eagles ta Najeriya, bayan da babban mai horar da 'yan wasan ƙasar Ghana Turo ya yi ƙorafi a kan dangantakarsa da sabon mataimakinsa Joseph Yobo, wanda ya ce bai taɓa yi masa magana ba tun bayan da aka naɗa shi a kan mukamin. Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF ta naɗa Yobo, tsohon ɗan wasan ƙasar, a matsayin mataimakin koci, inda ya shiga ayarin horar da 'yan wasan tsohuwar ƙungiyar tashi a ƙarƙashin jagorancin Ro, bayan da ya maye gurbin Imama a mafa Cabo. to sai dai ro ya bayyana damuwar cewa ko a waya ba su taɓa magana da Yobu ba, hasali ma bai da lambar wayar sabon mataimakin nashi. Duk da haka kocin ya ce yana fatan za su haɗu fuska da fuska da Yobu idan ya koma daga balaguron da ya yi domin shirin tunkarar wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2021. Ro ɗan ƙasar Jamus na da sauran watanni uku da rabi a kwantiraginsa da Najeriya, to amma kuma har yanzu ba a sabunta kwantiragin nashi ba, lamarin da kuma ya daɗa saka damuwa a ransa. A Ingila kuma yanzu ya rage wa ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool samun nasara a wasanni uku na gaba domin ta lashe gasar Premier ta ƙasar ta bana karon farko a cikin shekaru fiye da 30. Bayan nasarar doke Bournemouth da ci 2-1 a yau Asabar, Liverpool ɗin na saman teburin gasar ta Premier da maki 82 tare da tazarar maki 25 tsakaninta da Manchester City da ke binta. To sai dai ko bayan wannan ma kungiyar kan iya samun tabbacin lashe gasar ta bana a ranar 16 ga watan nan na Maris, sa'ad da za ta kara da Everton idan har Manchester City ta sha kashi a wasannin ta uku na gaba da Manchester United da Arsenal da kuma Burnley. Zakaran damben duniya Anthony Joshua ya ce yana nan yana shirin fafatawa da Alexander Usyk dan kasar Ukraine, duk da yake ta yiwu ba zai sami damar gwabzawa da shi ba nan da shekara mai zuwa. Usyk wanda ya sami haihuwa zuwa ajin masu babban nauyi a bara shine abokin gwabzawar Joshua a damben tilas a fafutukar lashe kambin WBO. Yanzu haka kuma Joshua na da damben tilas da zai yi da Kubrat Pulev a ranar 20 ga watan Yuni na gasar lashe kambin IBF. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
Madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni a takaice. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice, yanzu kuma ga wannan saƙo.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Yayin da ake tsaka da neman mafita a yaƙi da ake da cutar coronavirus da kuma shirin fara gudanar da yaƙi neman zaɓe, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da garin Bawul a wani na wani babban ma'aikacin fadar White House. Dan majalisar wakilai daga jihar North Carolina Mark Meadow yanzu shine sabon shugaban ma'aikatan fadar White House da ya maye gurbin Mulvaney, wanda ya yi aiki a matsayin na wucin gadi tsawon shekara guda. Shugaban ya sanar da wannan sauyi ne a wani sakon Twitter a jiya Juma'a. Ya ce Mulvaney ya yi wato zai zama wakilin Amurka na musamman a Northern Ireland. Meadow ya zama dan majalisar wakilai sau hudu kuma ya kasance mai goyon bayan shugaba Donald Trump. Haka zalika ya bashi gudunmuwa a lokacin da ake shari'an tsige shi. Trump ya faɗa a sakon Twitter cewa ya daɗe da sanin Mark kana alaƙar tsakaninsu ta yi matuƙar inganci. Makonni bayan masana kimiyya sun fitar da jerin rigakafin coronavirus, China ta ce akwai yiwuwar samar da maganin rigakafi na gaggawa a sabon wata. Wani babban jami'in kiwon lafiya ya faɗa a jiya Juma'a cewar ƙasar ta ƙara ƙaimi wurin samar da maganin rigakafin coronavirus, wacce ta kama sama da mutane 100,000 kana ta hallaka wasu 40,000 a faɗin duniya. Jami'an Saudi Arabia sun kama wasu iyalan gidan sarauta su uku. Mutanen da aka kama kuwa sun hada ne da Yarima Ahmed bin Abdul Aziz kanin Sarki Salman da kuma wasu mutane biyu.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Carl Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.